Hello? Hey. Yeah, I know. I've been meaning to call, but there's just something I gotta tell you that I can't. I don't know. I mean, I don't know how to say this, but I've met someone else, and I love him. Goodbye.
Idi on the track.
Nuka Hawaii, kinda depressed. Gaya zenye bayan already, I'm in a mess. Tell me what I did, you can do that, mun karan tsana. Just because I'm flirting, needed DJ had the lantana. She ain't picking my call, ta hana ni me yi magana. Guess what, I miss you, you bringing me some issue. Ain't no how to clean the mess I made, ain't got no tissue. I know I hurt you bad, but I don't wanna be sad. Dama zaki bani dama da yesu ya gon' be glad. I ain't the type of man, I ain't been the takura. Just be with me for once, don't unlike your hakura. I be here whenever you change your mind in Nigeria. Ina da ga'ida. Abinda kike mun bashi da fa'ida. Bashi da fa'ida. Ina da ga'ida. Abinda kike mun bashi da fa'ida. Bashi da fa'ida. Daddy, bana kullun tunaninki. Fly around the world, honeymoon a touch. Kinta fuda dan mutane ana nemanki. Wayo Allah, Allah. Bana ji bana gani idi na fula. Nace ina son ki, ina ƙaunanki. Binin muje ki sha ƴaƴan banki. Ride for my motor, fine señorita. Ya mata ta soya mun. Wondering why kin canja mun. You used to be my queen, you used to be my honey. My game I used to win, it ain't about the money. Da na ɗauka komai ya GDD, but now I'm in a mess, ba lalle. Da na mun kwaliya mun lalle. Da did they call me Shalili. Ina da ka'ida. Ina da ka'ida. Abinda kike mun bashi da fa'ida. Bashi da fa'ida. Ina da ka'ida. Ina da ka'ida. Abinda kike mun bashi da fa'ida. Bashi da fa'ida. Na kasa mantawa. Banan da muka hadu yayi kayatarwa. Ki rabu da ni saboda wani wawa. Wallahi na baki amana. Ni na so ki ne da duka zuciya na. Kai. Kuru koni dan zance kai. Wai. Ya mata za ta halaka min rai. I give you my heart but you kinda left me apart. Ji nake kaman ana dafa ne man I'm in a pot. Ban san me zance ba. I miss you a lot. Dama daya nake so I don't want no break up. Bana san matsala mu dage mu ture. So nake mu zauna tare har mu yi aure. Idi on the track. Idi on the track. Idi on the track.